بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 17 ga watan al-muharram shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 4 ga watan agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 205 cikin jerin darussa da muke musu lamba a wannan aji namu na fasl al-shaykh al-albani lil-usul da muke kiransu da suna usul wanda muke karatu a cikin darsa mabambanta na ilmomi na ulumul ala kame da muka saba ayo insha Allah zamu karatu daga littafin ulumul qur'anil karim wallafar al-doktor Nuruddin Itir Allah ubangiji ya gafarta masa idan ba manta ba mallam ya mana tattaunawa game da abin da ya shafi da tattafai na hadisi wanda ake kira da suna afwan na tafsiri wanda ake kira da suna at-tafsiru bil ra'i amma ka take kan littafi na karshe da muna magana akai shine ruhul maani na al-allamatul alusi Allah ya gafarta mai sai a yau yake cewa daga shafi na 94 inda yake shurutul mufassiri wal qawaidul lati yahtaju ilaiha shartan mai tafsiri da kuma kaidojin da malamin tafsiri yake da bukata izuwa ga yasan su ya dinga amfani da su a cikin aikin sa yace innan nikash alladhi sabaqa fi tafsir bil ra'i yufidu umuran hiya shurutun wa qawaid tattaunawar da ta gabata game da al'amarin at-tafsir bil ra'i yace tana fa'idantar da wasu ka'idoji wasu al'amura wanda suke sharuɗa ne da ka'idoji ala ghayatin min al-ahamiyya wanda ke da matukar muhimmanci ta ta'allaqu bil ihtiyati fi tafsir bil ra'i wanda suke rataye da takatsantsan wajen yin magana akan ilimin tafsiri a bisa fahimta da abinda mutun ya gano nashi na ilimi na ariduha mujizatan fi mai yace bari mu kawo su a takeice awalan na farko at-tahaffudu min al-qawli fi kitabillah yana daga cikin kaidojin da zaka kula da su ya kai malami mai karanta da tafsiri ko mai rubuta tafsiri kai takatsantsan wajen fadin magana game da littafin Allah illa ala bayyinatin karka fa wata magana sai kana da hujja wata ke mabayyaniya bistifa'il ulumin lati zakarnaha zaka samu hujja ne ta ilimi idan ka cika sharuɗin ilmomin da aka yi bayani a baya kana da ulumul ala da aka ambata a baya fa innan nasa fil ilmi bil adwatil mutaji ilaha fi tafsiri ala thalathi tabaqati yace kuma a kashin gaskiya zaka iya raba mutane zuwa dabakoki guda uku zuwa rukunai guda uku dangane da hazzin da Allah ya ba su na ilimi game da sanin tafsirin alqur'ani mai girma ihdaha na daya daga cikin wadannan rukunai guda uku akwai malamin da man balaga fi zalika mablagir rasikhin mablagar rasikhin akwai malamin da ya kai matuƙa irin matuƙar gogaggun malamai kas sahabati wat tabi'ina wa man yalihim wanda zaka samu irin wannan malamin a cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su wa ulai qalu fi tafsir bi ra'ihim ma at-tawaqqi wa at-tahaffuz zaga sahabbai da tabi'ai da na bayan su sun yi magana a cikin tafsirin alqur'ani da ijtihadin su amma suna masu taka tsantsan suna masu bi a hankali wal haibati tare da kuma kwarjinin da alqur'ani yake musu wal khawfi min al-hujumi da tsoron kada a afka musu da ainihin wato mai da martani idan sun yi kuskure fanahanu aula minhum min dhannina in minhum in dhananna bi anna bi anfusina anna fil ilmi wal fahmi mithluhum mithluhum wa hayhata yace to mu muka fi su cancantar da mu bi a hankali mu muka fi su cancantar da mu ji tsoro mu ne muka fi cancantar qur'ani ya mana kwarjini fiye da su yace wannan ma fa wai in ma muna zaton wai muna da ilimi irin nasu da fahimta irin tasu kamar yadda wasu suke gani masu cewa hum rijalun wa nahnu rijalun yace wa haihata kuma ƙarya ne ba wani mai ilimi irin nasu haihata ba shi yiwa nesa Athaniya abu na biyu wato dabaka ta biyu daga cikin dabakoki guda uku na malamai dangane da alakar su da nasibin da Allah ya ba su a cikin ilimin sanin alqur'ani akwai man alima min nafsi annahu lam yablug mabaligahu wanda ke kasa da wadancan wanda mutun ya sani a cikin zuciyarsa in ya tsaya yau kanshi hisabi zai yau kanshi adalci ya san kai arzikin ilimi na sarwata ma'arifiya bata kai inda ake nema ba wala danahum bata mai kusa ba fa hadha tarafun la iskala fi tahrimi zalika alayhi kaga wannan babu wata matsala game da kowa ya san haramun ne ya shiga harkar tafsiri wa sabiluhu an ya'khudha tafsiran yadrusuhu bi muraja'ati alulama ya ne ne alaka wannan da alqur'ani ya dauki littafin tafsiri ya karanta yana mai komawa zuwa ga malamai kai ya dogara da wani abu nashi duk abin da zai fada yace qala al-qurtubi qala ibn kathir qala al-alusi qala ibn jarir shikenan ka zauna lafiya baka da wata iskaliya ka dogara da su kawai tunda kai talaka ne a cikin harkar wa thalisa na uku man shakka fi bulughihi mablaga ahli al-ijtihadi aw dhanna dhalika wanda ke cikin shakka ko zato shi bai tabbatar yana cikin masu ilimi ba bai kuma tabbatar yana cikin marasa shi ba amma yana wa kanshi kyakkyawan zaton cewa ko dai na shiga cikin sahun masu ilimin can fi ba'di ulumihi duna ba'di wataƙila a cikin wasu fannoni daga cikin fannon da ake bukata yana da wannan masaniyar a wasu kuma bai da ita yana da kyakkyawan masaniya a balaga da usul fiqi ilimin sa hadisi bai kai ba ko yana da ilimi mai kyau a cikin hadisi ilimin shi a aqida bai kai ba ko yana da gogewa a cikin aqida ilimin shi a tarihi bai kai ba kuma gane wasu fannonin yayi zurfi wasu bai kai ba can ya ci maki mai kyau nan ya ci average nan bai ci ba nan ya samu wato pass mark da makamantan su yace fa hadha aidan dakhilun tahta hukmil man'i min alqawli fi wannan shi ma yana cikin wato karkashin hukuncin an hana shi sa baki da tsoma baki a cikin al'amarin qur'ani li'anna al-asla adamul ilm dan aka ce to a koma asali da abin da aka shiga shakku ba a gane ya za a yi ba sai a ce a koma asali in kai tafiya ka je ka rikice ka rasa anan kasar zan yi ko cika sallah sai ka koma asali me asali cika sallah idan aka rikice za a hada sallah ko ba za a hada ba sai a koma me asali yin sallah ko ci a lokacin ta shikenan an zauna lafiya da an koma asali an zauna lafiya to haka idan mutum aka ga aka kasu gane me ilimi ne ko jahili me asali jahilci wallahu akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'a duk mutumin da yake hayaniya a cikin gidan ilimi ko kasa gane yana da ilimi ko bai da shi kusa shi a cikin gidan jahilci ko mun gane haka aka kasa gane mutum me kudi ne ko talaka me asali talauci a kame da shi asali ko shi kenan fa hadha aidan dakhilu tahta hukmi ko da anna adam asal asla adamul ilmi fa indana yabqa lahu shakkun fa indama yabqa lahu shakkun aw taraddudun duk sanda ya zama kana da ragowa shakka ko kokwanto fi dukhuli madkhal al ulama ar rasikhina kana shakka da kokwantan shin kafar ka ta shiga cikin gidan malamai ko kuwa bata shiga ba fa insihabul hukm al awwal alayhi baqin bila ishkal cire hukunci na farko daga kanshi yana nan wato hukuncin farko shine wanda yake tabbata kanshi hukuncin jahilci wa kullu adin faqihu nafsi malam yace kowa ya san kanshi fi hadhal majal kowa ya san kanshi don da aka ce kai ma zo kaman tafsiri azumi yayi shi ya san ya kamata ya tafsiri ko bai kamata ba ya sani amma san duniya neman shuhura kunyan mutane rudin shedan abinda ake yayi duk yana iya hana mutum ya fara wa kanshi gaskiya amma kowa ya sani in zai iya ya sani in ba zai iya ba ya sani kamar da inda za a ce wani da Allah sai gidan nan mana makwabcinka ne sai da gida ce ka sai gidan nan tunda kai ne makwabci idan arzikinka ya kai ka siya ka sani in bai kai ba ka sani ko da su dillalan da masu kayan suna maka kallon mai kuɗi in ka kai ka siya kai ka fi kowa sani in kuma ka ce ba zan siya ba a yi haƙuri kai ka san mai uzurinka ka san mai dalilinka to haka duk sanda aka ce zo ka mana tafsiri zo kai mana fashin baki kai ka san in ka cancanta ka sani in baka cancanta ba ka sani malai yace wa rubbama ta'adda ba'du ashabi hadhihi tabaqati tawrahu wani daga cikin wanda suke wannan wurin ɗan dagaji din nan yana iya fita daga cikin wannan rukunin nashi kaɗan ya zama ya ɗan yi sama kaɗan da sauran fa hasuna dhannuhu bi nafsihi sai wa kanshi kyakkyawan zato وَدَخَلَ فِي الْكَلَامِ فِيهِ مَعَ الرَّاسِخِينَ ya kutsa cikin magana akan qur'ani tare da gogaggun malamai wa min huna ftarakatil firaq daga nan ne aka samu bambancin hanyoyi din wa tabayanatin nihal daga nan aka samu wato bambancin tafarkoki wa zahara fi tafsiril qur'anil khalal daga nan aka samu wannan laifukan da ake gani da ramuka da sauransu tun daga lokacin da mutane wasu suka dauka to ai mu mun kai bari mu yi magana ai mu ma mun dan tasa ai ni ma nayi degree ai ni ma na zauna kasar waje ai ne karatu a hannun larabawa ai ni ma mahaddaci ne ai na soke alqur'ani ai ma muna da masallaci ai mun dade muna sauraron tafsiri ai mun sauke ma a gaban mallam wane ai tafsirin ma hannun Hausa ma gashi nan za mu iya dogaro da shi to daga nan ne aka samu duk wannan rigingimin da aka samu musamman dai a kasashen mu nan kasashen Najeriya misali ma ka ce Ramadana ya zo to qur'ani ya shiga uku hannun mutane lokacin watan shi watan gatan shi watan daraja shi watan saukar da shi amma kuma watan da yafi kowanne shan matsa kamar gyada a hannun mutane sai abinda kaji sai abinda ka gani Allah ka tsare mu faniyan abu na biyu daga cikin sharuddan mallan yace yan bagi alan nadhir fil qur'ani an ya atame da fi zalika ala man taqaddama ya zama wajibi ga duk mai nazari a cikin alqur'ani ya dogara da waɗanda suka gabace shi walahu fi zalika sa'atun akwai abu mai fadi a nan wajen ba za ka rasa ba illa fi ma la budda lahu minhu sai abin da ya zama dole wa ala hukmi darura abin da ya zama shi darura wato ga tafsirai nan tun daga ibnu jarir al-tabari har zuwa ahadasu tafsirin da aka rubuta a wannan zamanin zaka samu darura to guda goma ma sun ishe ka ko 20 ko 30 idan kai mai saurare ne zaka saurari darura wanda aka yi da larabci da wanda aka yi da Hausa da wanda aka yi da biyaran da kake ji ga su idan kai mai karantawa ne zaka samu na karantawa da masu tsayi da takaitattu da matsakaita da masu tsananta bincike da masu yi sama sama da masu bada muhimmanci ga lugha da masu bada muhimmanci ga aqida da masu bada muhimmanci ga tarihi ko me zaka samu babu wani abu zaka fada a cikin tafsirin alqur'ani sabo wanda wani bai taba fada ba babu wannan abin sai dai kawai in kai baka sai da aka fade shi ba sauraka dole ne ka dogara da tafan magabata waɗanda suke malaman zamani da aka yi musu shaida akan suna da ilimi suna da tsoron Allah sun samu gamdakatar wa ma zalal salafus salihu yataharrajuna min alqauli fil qur'ani malaman farko basu gushe ba suna taka tsantsan suna wa gujewa tsoma baki a cikin alqur'ani fa inal mahdura fi shadidun jiddan saboda abinda ke ciki na gujewa saban Allah yana da tsanani wa huwa khawfu taqawuli ala Allah ta'ala ana jin tsoron kada ka je ka fassara ya zama ba daidai ka faɗa ba ya zama ka yi magana a madadin Allah ka kirkiriya ka danganta wa Allah abu na biyu kenan salisan sharadi na uku an yakuna ala balin minan nadhiri wal mufassir wal mutakallim fil qur'an anna ma yaquluhu huwa at-tafsiru min at-tafsiru huwa qawlun bilisani bayani ka dinga tunawa cewa abinda kake faɗa ko kake rubuta ko kake gaya wa mutane to wannan kana cewa ne ma'anar qur'ani a bisa fahimtarka hadha muradullahi min hadhal kalam kana cewa ne fa jama'a ga abinda Allah yake faɗa falli yatasabbat an yas'aluhu Allah ta'ala to da ka sai ka ba a hankali ranar alkiyama idan Allah ya ce maka min aina qulta anni hadha me ya hujjarka ya kai wane da kace kaza da na faɗa alqur'ani ga abinda nake nufi fala yasuhu lahu dhalika illa bi bayani shawahid wa in kana batila babu yadda za a yi abinda kake faɗa ya inganta sai kana kawo hujjoji ko da ko a ƙarshe ya zama abinda kake faɗa ba mai inganci bane ba kawai zaka faɗa ka wuce ne yadda mutane suka saba ba wa da kala sahibuhu tahta al wa'id ash-sharid al warid fi ahli ar-ra'i al madmum idan ka je kana magana babu hujja a cikin alqur'ani to ka shiga cikin dukkanin abinda aka faɗa na zargi da alƙawarin azabar da aka yi masu faɗan magana shaci faɗi ولذلك احتاط السلف في الكلام على القران اي احتياط شي sa aka samu magabata suna taka tsantsan iyaka taka tsantsan wajen magana kan alqurani ma amma kanu alaihi min al-ilm duk da zurfin ilimin su ina misali am masrukin al-hamdani qala ittaqu at-tafsira fa inna ma huwa riwayatu anillah yace ku ta yi taka tsantsan game da tafsiri domin kuna karasuwa ne a madadin Allah wannan yana cikin tafin fadailul qur'an na Abu Ubayd Ma'mar ibn Musanna wanda ya shika ta 211 zaka ga Bukhari na kawo maganganun shi a cikin kitabu tafsir yana kawo fassarar sa. Hakanan Ibrahim an-Nakhai yake cewa kana ashabuna yataquna tafsira wa yahabuna, malaman mu suna tsoron tafsiri yana musu kwarjini. Cima wannan magana cikin fadail abin nan fadail Qur'an da kuma al-hilya ta Abu Nu'aym. Mu ga ne kaga ba abin da yafi ma sauki mutane suna ganin kan ba wanda yafi sauki sai shi. Ba kusan kowa yana yin tafsiri yanzu. Ba an fi jin tsoron wasu littafan daban fiye da tafsiri. وقال الأصمعي أصمعي وهذا الأصمعي وجلالته في علم اللغة وإمامته ومعرفته قد نقل عنه أنه لم يفسر قط آية من كتاب الله وإذا سئل عن ذلك لم يجب يجي قال أصمعي وان ذلك لا بارن إرن جرمن أو ككسا دليمن تنسا دسنن سقم دا اللغة العربية ba a taba cira to fasara alqur'ani daga gare shi ba. In an tambaye shi me yasa haka, baya amsa wa kowa. Tare da cewa al-Imam Abu Dawud yake cewa kana saduqan, ya kasance mutum ne mai gaskiya, yake cewa wa kana yattaqi an yufassira al-haditha kama yattaqi an yufassira al-qur'an, yana jin tsoron fasara hadisi, yana jin fasara alqur'ani. Yana cikin tahdhibut tahdhib na Ibn Hajarin da Siru Alamin Nubala ita wannan magana da kuma littafin tarihu madinatu dimashqa ta limamu ibn asakir ne dimashqi. Asma'i baya yadda a mai tambaya a cikin alqur'ani ya fassara da haka da gangan baya yi. Wa an sayyid ibn al-musayyib wa huwa sayyid at-tabi'ina wa adul fuqaha al-a'immat as-sab'a. To haka nan sayyid ibn musayyib babban malamin wanda ya haife shi shekara ta 15 bayan hijira, ya shekara ta 94 bayan hijira bisa zance mafi inganci, wanda malami ne hatta sahabbai suna rufarin gare shi akan ilimi. Al-Imam Yaqub Ibn Sufyan al-Fasawi ya kawo a cikin tafin al-Ma'rifatu wa Tarikh cewa Ibn Umar an tambaye shi mas'aloli sai ya ce is'alu sa'idan. Ibn Umar fa wanda yana cikin malaman sahabbai ya ce ku je ku tambayi Sayyid dan Musayyib, fa innahu qad jala fas salihina, ya zo da salihan bayi, yana bada fatawa sahabbai suna rayi kuma da sanin su da reference din su masu ce aje gun sa, har kuma ana mishi laqabi da cewa wa kana sa'idun jari'un alal futiya. Dama kuma suka ce babu wanda yake da jur'a akan fatawa sai mutum biyu, malami wanda ya san ya isa yi da kuma jahili wanda bai san ciwon kanshi ba. To shi yana bangaren malamai da suka san sun isa su yi ne. Akan yi yawo da fatawa a majalisosi a Madina, aje gun wane aje gun wane, sai a yi ta cewa ku tafi wata makaranta, amma da an zo gun shi to shi kawai dan analha ne, zai yi fatawa, shi ba ya ce aje gun kowa, baya jin tsoron fatawa. To duk da haka fa, duk da wannan ilimin nashi, annahu kana idza su'ila an shay'in min alqur'ani qala ana la aqulu fil qur'ani shay'an. Qur'ani no go area ne, yace ni ba na yin magana akan alqur'ani. Hai jama'a, wasa'ala rajulun ibnu abbasin, to ga kankat kuma wanda yake da certificate daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma duk sahabbai kowa ya cire mushi hula akan cewa masanin alqur'ani ne, amma shi ma an tambaye shi game da fadin Allah fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, algata malam me ma'anar wannan waje, fa qala ibnu abbasin fama yawmun kana miqdaruhu 50,000 sana, yace me kake so ka tambaya game da wannan, fa qala rajulu inna ma sa'altuka li tuhaddithani, daga ta malam na tambaye ka da mun da tambaya. Sai Ibn Abbas yace huma yawmani zakarahumullahu fi kitabi 50,000 sana da kuma dayan gidaru 1,000 sana, yace wasu ranaku ne guda biyu da Allah ya ambata a littafin sa, Allahu a'lamu bihima, ce Allah ya fi sanin su, nakarahu an naqula fi kitabillahi ma la na'lam, mun kuma ba mu faɗa abin da mun sani game da alqur'ani. To kaga in a ce Ibn Abbas zai yi wannan, to waye kuma ba zai shiga tattayin sa ba. Wannan ya cikin zafin al-muwafaqat. Rabi'an, shar'i na hudu, yace min wajibatil mufassiri, da gaskiya abin da yake dole akan malamin tafsiri, idafatan lima zakarna wajibun ham, banda wanda aka ambata akwai wani muhimmi, wa huwa an yulahidhal manhajiyata fi kalamihi fi tafsir, idan ma kana bin tsarin ilimi a zancen ka na tafsiri, ba kawai harigido kake yi da wato abin nan kana yin takahayi ba wa kada wa zasu yi tiyu zalika faqala suyuti yayi magana a cikin al-itqan yake cewa qala al-ulama'u yajibu 'ala al-mufassir an yataharra fi at-tafsir mutabaqata al-mufassir wajibi ne akan malami idan yana magana akan aya ya tabbatar ya faɗi abin da ya dace da inda yake magana yanayin ayar yanayin sura yanayin kissar yanayin hukunce hukuncen wa an yataharraza fi zalika min naqsi lima yataju ilayhi fi dhahil ma'na kuma ya takadan dan da abin da zai bujuro mishi na kasa ga duk abin da yake bukata wajen bayyana ma'ana aw ziyadatan la taliqu bil gharb kuma ya takadan dan game da ƙara wata magana wanda ba ta da alaka da ayar karka na kasa ma'ana ayar kai kuma ka je ka fita kai ta kawo su labarai ko su tada tade wanda ba su da alaka da ayar wa min kaunul mufassir fihi mai al mufassir fihi mail an al ma'ana wa udul an tariqi da kuma kasancewa wato shi wato abinda ake fassarawan ya yayi nisa da abinda kake fada ko ya karkace daga hanyar da kake bi wa alaihi bi mura'atil ma'ana al haqiqi wal majazi wajibi ne ka kula da ma'ana ayan ta haqiqa kuma anan wajen a cikin ilimin balaga na majazi wa mura'atat ta'lif ka kuma kula da zubin zancen jeren gi ayin wal ghadd allazi siqa lahul kalam da kuma zancen me manufarsa manufa ce ta wato kissa ko wa'azi ko tsoratarwa ko kira zuwa ga bautar Allah ko manufa ce ta bayanin ni'imomin Allah ko manufa ce ta kwatance ko ba da labarin al'ummomin da suka gabata da shi ka kula da wannan wa an yi wahiya bainal mufaradat kuma ka hada yan uwantaka tsakanin kalmomin wa an yi tasifa bil adli wal insaf fi bathi idan kuma a cikin bincikenka akwai adalci fa idza asa fadhalika asasun fil bahth al ilmi wa fi tafsir khassa adalci da yin magana ta insafi wannan wani abu ne wanda yake tushe ne zaman kansa a cikin bincike na ilimi kowanne bincike na ilimi wajibi ne kamar ka da adalci ballantana kuma a bincike shafi tafsirin alqur'ani malam yace khamisan abu nabiyar khuttatu tafsir dole ne ka masa alqur'ani zama kana da khutta kana da plan ba za ka wuni kana yawo kai ka zauna a majalisar tafsiri ba zai yiwu irin da mutane suke dinnan shi yasa zaka ji babu substance ko majalisin ne ma ka wuni kana yawo ka wuni kana shafa wayarka ka wuni a gidan fira ka wuni a wajen jana'iza da zaman makoki la'asar na yi ko magariba an gama sallah kuma a ce za a yi karatu shi ne zaka ji sai a buge kawai da labari duk abin da yake trend a social media shi za a yi rana ka zama analyst Allah shi kyauta yace yajibu 'ala al-mufassiri al-bada'atu bil ulum al-lafziyya Suyuti ya kara kawo cewa malai ya kawo daga wani malami bai ambace shi ba ko yace wajibi ne ka fara da magana akan ilmomin harshe dake cikin aya awwalu ma yajibu al-bada'atu min bihi minha tahqiqul alfaz al-mufrada yin bayani akan ma'anonin kalmomi ɗaya fa yatakallamu 'alayha min jihati al-lughati thumma at-tasrifi kai bayani akan abin da ke cikin su na ilimin harshe da sarfu thumma al-ishtiqaq ko ginin kalmar thumma yatakallamu 'alayha bihasab at-tarkib sannan wata ma'ana kalmar take bayarwa a cikin zubin zancen fa yabda'u bil i'rab mail i'rabinta thumma bima yata'allaqu bi ilmi al-ma'ani in akwai wata fa'ida ta ilmi al-ma'ani ko ilmi al-bayan ko badi duka kawo ta thumma yubayyinu al-ma'ana al-murad sannan me ma'ana wajen a cikin larabci thumma al-istinbat sannan tsamo hukunce hukunce thumma al-ishara sannan at-tafsir al-ishari wanda zai mana magana a gaba insha Allah duk wannan abinda mutum zai yi ne a mataki na farko amma duk wannan kamar yadda muka faɗa ya danganta da irin audience din ko da irin rubutun da mutum yake wa kada asbat tafsirul ladhi yu'na bid-diqqati wal-umqi fi isti'mal al-ulum allati yahtaju ila al-mufassir wa khususan al-lughawiyya wal-balaghiyya asbaha yusamma fi sulal al-mu'asira bit-tafsir at-tahlili yace tafsiri wanda ake zurfafawa ai ta magana akan ana ya kwankwana masaloli na lugha yanzu a zamananci shi ake cewa at-tafsir at-tahlili dan wannan wani fage ne mai zaman kanshi ai ta ya kwankwana akan sirrin zancen da tsarin shi da zubin sa da hikimar da ke cikin sa da irin amfani da alqur'ani da irin wannan kalmar ai ta gayyato ta a ko'ina wani kawai zai ce indai magana akan yanda qur'ani yayi amfani da lafazin mace imra'a da nisa'u da makamantansu ai ta ya kwankwana zance wani ya ce akan abin nan fushi mu'amalantar qur'ani lafazin fushi wani ya ce al-fasad lafzul fasadi wa mushtaqatuhu fil Qur'an, duk wannan binciken da ana yin shi ba ji ba gani, masana suna yin shi a ko ina a duniya. To wannan shi ake cewa tafsirut tahlili walam tatfihi masadir tafsir bil ra'yi al umma al ummahat fa'atani biha, kuma madogaran da ake dogara da su wajen irin wannan tafsiri sune littafan tafsir bil ra'yi din nan. In kana so ka san irin wannan ilimin, yace to ka kula da waɗannan littafai, ka kula da su. Wallahu musta'an. Sai mu tallaka a littafin mu al-ibar fi khabari man ghabar al-imam adh-dhahabi kenan ko, zamu tashi inda yake cewa sanata 96 wa 100, shekara ta 296 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana me ya faru a wannan shekara? Al-allama Shamsuddin adh-dhahabi yace dakhalat wal mala'u yastasbuna al-muqtadira, wannan shekara ta fara an shiga cikin watan Muharram ɗinta kamar wanda muke ciki ɗin nan. Wal mala'u, masu fada aji, stakeholders na ƙasa, ahlul hal wal aqd, wanda suke su ne suke yankawa, su suke kunsawa, masu nada shugabanni manya da ake ji da su, yastasbuna al-muqtadira, suna kallon sabon halifan nan muqtadir cewa yayi karamin yawo, min as-sabi yastasbunahu, suna masa kallon bai dace a ce wannan karamin yaro dan shekara 13 shine halifa wanda zai mallaki musulmai ba. Wa yatakallamuna fi khilafati, ana ta tsaye gunguma akan cewa gaskiya bai dace ba. Fattafaqa qa'ifatun ala khalqi khali'i, karshe dai hawo su daga cikin su suka ittifaki akan kawai cewa to a cire shi mana, a mai juyin mulki mana kawai. Ma ashbahal layla bil bariha ko, wa khatabu Abdullah ibn al-Mu'taz, sai suka yi reaching out to one prince, one prince wanda shi ma ya gaji sarauta, mawaƙin nan kuma dan sarauta, malami da ake cewa Abdullah dan Mu'taz, suka ce to za mu cire shi, kai za mu sa. Fa ajaba, ya yadda bi sharti Allah ya kuna fi harbin, yace amma shi bai so a zubar da jini, ayi wato ku amma ba tare da zubar da jini ba. Me yake ce mishi ma irin wannan kudin mara zubar da jini, me yake ce me ne? Ana cewa akwai bloody ku, akwai dry ku, yawwa bushashe kenan za ce. Wa kana ra'suhum Muhammad ibn Dawud ibn Jarrah, komandan da ya ja wannan ragama wani mutum ne cikin wazirai da ake cewa Muhammad ibn Dawud ibn Jarrah, za mu zo magana akan shi a gaba. Wa Ahmad ibn Yaqub al-Qadi wa Husayn ibn Hamdan, waɗannan duka manya ne a fada. Wattafaqu ala qatlil muqtadir, suka ce in mun sauke shi kai a kashe shi dan a zauna lafiya. Wa wazirihi al-Abbas ibn al-Hasan, da shi da wazirin sa za a kashe shi. Wal fatikin al-amir, da fatik wani amiri ne. Falamma kana fi ashir rabi'in al-awwal, a 10 ga watan rabi'u al-awwal, rakiba al-Husayn ibn Hamdan, wancan Husayn dan Hamdan sai ya hawo abin hawa. Wal waziru wal umara, da shi da manyan gari da sojoji. Fashadda ibn Hamdan ala al-wazir faqatalahu, suka bi sawun al-wazir, wato wazir wane? Al-Abbas ibn al-Hasan kenan, sai suka bi shi suka kashe shi. Fa ankara fatiku qatlahu, da aka kashe fatiku yace a'a ba fa haka muka yi akan akai ba, gaskiya ya za a kashe shi. Shi fatik shi kuma ɗaya daga cikin magoya bayan sarkin ne dama da aka sa kashe su. Fa atafa ala fatik, sai ya bi bayan ya ƙara da shi, ka ce baka yi da ba, to sai ya buge shi shi ma. Fa alhaqahu bil wazir, ya aika shi inda ya aika wazir din lahira ke. Thumma saqa li yusallisa bil muqtadir, sannan ya sukwani da wakai wanda suke biye da shi dan ya je ya kashe na uku, shine muqtadir din kenan. Wa huwa yal'abu bis sawalija, shi kuma yana can yana wasan hoki ko polo, dan tsohon wasa ne dama na sarakuna, yana can a cikin wani fili a fada yana ta wasa da dawakai, yana wasan polo. Fasami al hayya, sai suka jiyo hayaniya. Fadakhala, sai ya ruga da gudu ya shiga wani daki. Wa ughliqat al abwabu, aka rufe shi a wani daki. Thumma nazala ibn Hamdan bidari Sulaiman ibn Wahab, wancan Muhammad ibn Dawud Yaqub al-Husayn ibn Hamdan, komandan wannan jiyo mulki, sai ya je ya sauka a gidan wani mutum mai suna Sulaiman ibn Wahab, shi ma wani ne cikin mala'u. Wastada Abdul Mu'taz, aka ce aje a kawo Ibn Mu'taz ya same su a wannan gidan. Da ya zo wa ahdara al-umara wal qudat, aka zo da duka masu fada aji da alƙalai da duk wani wanda yake stakeholder siwa khawa khawasil muqtadir, in banda waɗanda aka san cewa makusanta ne ga shi wancan dan karamin yaron nan halifa, su kai da su ne ba a kira ba. Fa bayu waɗannan manya suka yi mubaya'a sabuwa ga Ibn al-Mu'taz, wa laqabuhu bil al-ghalib billahi, aka sa mishi wannan laqabin. Fastawzara Ibn al-Jarrah, shi kuma sai ce to wazirin sa shine Muhammad Ibn Dawud Ibn al-Jarrah. Wastahalafahu ala al-jaysh, ya bashi wato ya rantsar da shi akan zai kula mai da rundunar sojojin sa. Wa sudiratil kutubu wa sudiratil kutubu ila al-bilad, nan da aka rubuta sakonni wasiqa aka aika garuruwa cewa an canza halifa yanzu wa nan. Wa arsalu ila al-muqtadir, shi kuma wannan yaro dan kankani suka aika mai da sako cewa li yatahawwala min daril khilafa, cewa cikin kwanciyar hankali ya fice daga fadar gwamnatin ƙasa ta musulmi, ya fita ya bar gidan in yana so ya tsira da rayuwarsa. Fa ajaba, yace ba komai, ya yarda. Wa lam yakun baqiya ma'ahu ghayru mu'nis al-khadim wa mu'nis al-khazin, mutum biyu suka rage a tare da shi ko kuma mutum uku, waɗannan da al-khadim da al-khazin wa khaluhu al-amiru garib, da wani dan uwan mahaifiyarsa mai suna al-amiru garib. Fatahassanu, sai suka ki fitadin kuma suka dau mataki na kare kansu da rufe kansu. Wa asbaha al-Husayn ibn Hamdan ala muhasarati, abinda aka ba su na ultimatum cewa nan da asuba ku fice daga gidan, ba su fita ba, sai suka waye gari kawai. Shi wancan al-Husayn ibn Hamdan sabon waziri kenan ko, ya kewaye fadar gwamnati din da sojoji. Farmahu bin nishab, shi kuma suka sa aka fara harbin shi da kibau. Wata nadau, suka dinga aikawa da duna sako. Wa nazalu ala hamiyatin, waɗancan na ciki kawai sai suka sauko cikin hamiya, cikin fushi da nufin ko su ko a kashe su ko su rai, amma ba za su haƙura da mulkin nan ba. Wa qasadu ibn al-Mu'taz, da suka sauko sai suka nufaci inda sabon halifan yake. Fan hazama man hawla kullu man hawlahu, sabon halifan da aka kawo mai farmaki, mabiya magoya bayan wancan ɗan yaron sai kawo farmaki, sai kuma duk da wa'a suka watsi suka bashi waje. Waraki ibn al-Mu'taz farasa, shi kuma ya hau doki, wa ma'ahu waziruhu wa hajibuhu, ya tare da wancan wazirin nashi Ibn al-Jarrah da wani kamar a ce PA dinsa kenan shine Hajib. Wa qad shahara sayfahu, yana da takobi kwababbe. Wa huwa yunadi, yana kururuwa yana cewa ma'ashar al-amma, ya ku talakawan gari, ud'u li khalifatikum, ku yi addu'a ma halifan ku sabo. Wa qasada Samarra, ya nufaci garin Samira. Samira a lokacin shine kamar sabuwar hekwata kenan. Li yuthabbita biha amrahu, yana fatan in yaje can al'amari ya tabbata gare shi. Falam yattabi'u kabiru ahadin, duk mutane sai basu bi shi ba, sai wasu ƴan kaɗan. Fakhuzila, zaka ce zama an tabar da shi. Wa nazala an farasihi, ya sauka daga kan dokinsa. Fadakhala dar ibn al-jassas, ya shiga gidan wannan mutumin. Waqtafa waziruhu, shima Muhammad ibn Dawud ibn Jarrah aka neme shi aka rasa, shima ya buya. Da duk sauran da suka ga wannan rigima suka nemi wuri suka buya. Wa qa'an nahabu wal qatl fi Baghdad, shikenan ana ta abin nan wato hargowa, ana ta amalu shagab, mutane suka fara sace-sace, suka fara kone-kone, suka fara kwasa dukiyar mutane, komai ya zama ganima. Duk abubuwan ba sababbi bane jama'a, wanda bai kan tarihi ba shine ki ganda abin da ake yi dinnan, wanda aka yi a gari kaza da gari kaza sai a dauka sabo ne, ba sabo bane, babu wani abu sabo, sai dai in kai baka san shi ba. Akai sat aka wuna aka kwana, mutane suna cikin dudani, ba a san waye halifa ba, ba a san waye mai fada aji ba. Masu shaguna aka yi ta fasa musu, aka yi ta sace-sace, aka yi ta kashe-kashe. Yace wa qutila jama'atun min al-kibari, duk wanda yake jin haushin wani sai ya kira ƴan ta'adda, sai ya je a kashe shi a kona gidan shi. Dama akwai shugaban jam'iyya, akwai wani tsohon chairman, akwai wani dan majalisa, akwai wata kasuwa ta suwa ne, shikenan aka yi ta fashe-fashe da kashe-kashe da buge-buge tsawon dare har gari ya waye. Yace wa qutila jama'atun min al-kibari wastaqama al-amru lil-muqtadir, sai da shi dan karamin yaron nan dai al'amari ya koma gare shi, bangaren shi mulki ya sake koma bayan an kwace shi na 24 hours. Summa ukhidha ibn al-Mu'taz wa qutila sirran, aka kama shi kuma wannan sabon halifa aka kashe shi. Da haka zaka ji ana mai take da cewa halifan da ya mulki na kwana daya, wa Sudir ibn al-Jassas. Haka nan shi ko ibn al-Jassas wanda a gidan shi ne aka je aka yi rantsuwar wannan sabon halifan sai aka kwace dukiyar sa. Shine ma'anar Sudira. Eh, dama kuma dukiyar wannan mutumin ka bi tarihi. In kun tuna mun karanta a baya labarin wani aure na Qatarun Nada bintu Hammarawi. Wanda ta aure halifa din nan ko? Wanda aka ce aure mafi tsada wanda bai albarka ba. Domin a haihuwa farko ta mutu. Irin mutuwan nan da yake na haihuwa. Wallahu alam ko me kashi ta? To dukiyar da aka aiko mata wanda sai da aka sa rundunar sojoji ta rakota. Wannan mutumin ya mata wayo ya ce to wannan dukiyar dama kuma shi abin nan ne mai harkar gwal. Ya ce to wannan dukiyar take abin da zaki za a yi ki kawo a ajiye miki ita a sto. Me zaki da ita? Sai ta yadda ta bashi. Aka yi ta ɗiban akwatuna an ce kamar kayan raƙumi goma aka je aka ajiye zallan zinariya a sto-sto ɗin shi. Wanda in tana bukata sai ta zo sai a bata kuɗi ana lissafi. To matan nan shekara ta biyu ta mutu. Kuma babu wani rekod duk sai ya hau kan wannan dukiyar ya zaman shi. Ya zama shi kawai ya fuska. Mun gane? To sai a wannan lokacin da aka kwace dukiyar gaba ɗaya aka kai ta Baitul Mali. Wa qama bi aba'il khilafati al-wazir ibn al-Furat. Aka sa sabon waziri shine ibn al-Furat wa nashara al-adla, sannan shine ya da adalci wa shtagala al-muqtadir bil la'ib. Shi wancan ya ci gaba da mulki kafin gwamna, shi kuma sarkin yaro ne karami ya ci gaba da wasannin shi kawai. Allah ya kyauta. To kaga abinda aka yi na wannan hayaniya ta mulki a wannan zamani. Wa amma al-Husayn ibn Hamdan, wancan wato al-Husayn ibn Hamdan fa aslaha amruhu wa ba'atha ila wilayati Qum wa Qashan. Sai yazo ya tuba ya gyara al'amarin sa. Hamdan ibn al-Husayn ibn Hamdan at-Taglibi baffan Saifud Daula ne Banu Hamdan. Sai yazo ya tuba, sauran an karkashe shi kuma yazo ya tuba, aka karbe shi a haka. Daga baya aka bashi gwamna a Qum wa Qashan, ƙasar Iran ta yanzu kenan. Amma da yake mai hali bai barin halin shi a can ɗin, ya ƙara tada wata sabuwar ƙayar baya. Aka yi ta rigima da shi, sai da aka aiko sojoji musamman suka zo suka kama shi, aka sake kawo shi Bagadaza aka kashe shi. Saboda ya riga ya sa wa zuciyar shi tawaye. Wa fiha wasala ila Misr amiru Afriqiya Ziyadat ibn al-Aglab hariban min al-Mahdi Ubaydillah. A wannan shekara ne har ila yau gwamnan Afriqiya mai suna Ziyadat ibn al-Aglab shine kakan al-Agaliba kenan, shi ma ya gudu ya taho kasar guduwa ma Mahdi na ƙarya na ƴan Shi'a na lokacin Ubaydillah wada'iyahi da kuma mai mushi campaign shine Abi Abdullahi Shi'i fawajjaha ila al-Iraq. Sai ya hanyar Iraq ya taho Misra, daga Misra kuma ya kama hanyar Iraq. Wa fiya matal muhaddisu Abu Ja'far Ahmad ibn Ahmad ibn Muslim aku Isa Zughbat at-Tujibi. Sai kuma wannan malamin hadisi mai suna Abu Ja'far Ahmad ibn Hammad dan uwan Isa ibn Hammad wanda aka fi sani da suna Zughbata at-Tujibi ya rasu a watan Jumadal Ula. Rawa an Sa'id ibn Abi Maryam wa Sa'id ibn Ufair wa Ta'ifa wa umira 94 sana. Ya sha mai wannan sosai, shekarar shi 94 a duniya. Wa fiya Ahmad ibn Najda al-Harawi. Sai kuma Ahmad ibn Najda ibn al-Uryan al-Harawi malamin hadisi ne da yake yana cikin Majahid. Rawa an Sa'id ibn Mansur wa Ta'ifa, malamai suna kallon shi a matsayin majhuli wannan. Wa fiya ila a dai wannan shekara wane ne kuma ya rasu? Malam yace Ahmad ibn Yahya al-Hulwani Abu Ja'far. Ahmad ibn Yahya Abu Isa ibn Ishaq wato dan uwan Khazin ibn Yahya ibn Ishaq. Abu Ja'far ar-rajul salih, mutumin kirkin nan bi Baghdad. Ya rasu a garin Baghdad sami'a Ahmad ibn Yunus wa Sa'ad al-Waihi wa kana min al-thiqat. Malami ne amintacci. Wa fiya Ahmad ibn Yaqub Abul Musanna al-Qadi. Sai kuma Ahmad ibn Yaqub Abul Musanna al-Qadi, wannan yana daga cikin waɗanda suka yi mubay'an nan sabuwa. Gashi yace ahadu man qama fi khalqil muqtadir tadayyunan, ya shiga cikin harkar kokarin cire muqtadir, yana ganin ma shi addini yake. Malami ne sai ya shiga cikin wannan fitina. yace gubiha sabran kamo shi akai aka kauye shi aka yanke shi aka yanka shi su uku duka haka akai musu sun buya a wasu gidaje da shi da wadancan da aka ambata haka aka dinga aikawa da ƴan leken asiri da ƴan bincike suna ta bincike a Baghdad sai da aka bi gida gida aka kamo su aka bi aka kashe su Mu'anis al-Khadim wanda aka ambata a baya shine ya yanka shi da hannunsa وفيها خلف ابن عمرو الأكبري محتشم نبيل ثقة رواه عن الحميدي وسعيد بن منصور أكوي كما ندان غايو وانا مالمي ندان غايو دا يكي تشمشي خلف ابن عمرو الأكبري متومن غارون أكبرا شي ساك دي ياتشي محتشم واتو دان قوالي سا شي ني معنى محتشم نبيل مشهور ني ثقة كما ثقة انشي ينا دا زوبي غدا 30 wanda tsawon wata kullun zai saka daya gobe ya cire ya sa wani wato kullun sai yayi gayu haka nan yana da bayan abin nan bayan zobe 30 sanda da yake dogara ma guda 30 ci kowace rana da tata daga kwana ya kai dan kwali zai ko wafiya abu husain alwadi'i alqadi muhammad ibn alhusain ibn habib fi ramadana sannafa almusnada wa kana minhu fadil kufa rawa an ahmad ibn yunus wa aqrani sai kuma malam Abu Hussein al-Wadi'i al-Qali ne sunan shi malam Muhammad dan Hussein dan Habib ya muta watan Ramadan na wannan shekara malai yace kuma ya rasu ne wa kana min huffadil kufati yayi rubuta musnadin sa yana daga cikin malaman hadisin kufa rawa an ahmada ibn yunus wa aqrani wa fiha muhammad ibn daud ibn al-jarrah al-katib abu abdullah al-akhbari al-allamatu sahibul musannafat yace sai a wannan lokacin kuma har ila yau Muhammad ibn Dawud ibn al-Jarrah al-Katib wanda yake marubuci mai kula da diwanul jaysh wanda muka ji ambata a baya cikin waccan rigima Abu Abdullah al-Akhbari masanin labarai al-Allama sahibul musannafati marubuci wa kana awhada zamanihi fi ma'rifati ayyamin nas ya zama mutum mashahuri tilo a zamanin sa wajen sanin tarihin al-ayaqi yaqi أخذ عن عمر بن شبة وغيره قتل كما مر في فتنة بن المؤتز يعني ذلك تقول لك شيء نشيني جاغورا وانشا يبنى جيو ملك صاحب الأدب والشعر موايكيني كما مأدبا شيء وكذلك فاتك المؤتدي في كثير من أمراء الوقت هكذا أكشى فاتك المؤتدي da sauran mutane da yawa cikin manyan wannan lokacin mun ji an ce an kashe manya da yawa a lokacin shi ma da yace sanata 97 wa 100 har yanzu dai ana shekara ta 297 wafiyatu fi ubayd ibn ghannam ibn hafs abu ibn hafs ibn riyas jikan alqali hafs dan riyas mai suna ubayd ibn ghannam ya rasu a wannan shekara abu muhammad rawiyatul kutubi an abi bakr ibn abi shayba wanda ya rawaito ta fa ibn abi shayba wa kana muhaddithan saduqan malamin hadisi ne mai gaskiya malai yace rawa aidan an jubara ibn al-mughallis huwa saduqun mutum ne mai gaskiya wa fiya muhammad ibn ahmad ibn abi khaisama zuhair ibn harb sai kuma malami dan malami jikan malami muhammad dan ahmad dan zuhair muhammad ibn ahmad ibn zuhair baban shi ahmad ibn abi khaisama hafizi ne malamin su bukhari kakan shi zuhair ibn harbin hafizi ne malamin hadisi shi ma kuma hafizi ne da aka ji ya ce al-hafiz ibn al-hafiz ibn al-hafiz qala ahmad ibn hanbal ma ra'aytu ahfadha min arba'atin ahaduhum muhammad ibn ahmad ibn abi khaisama yace ban ga kamar su ba mun su mutum hudu ɗaya daga cikin su shine wannan wa kana abuhu yasta'inu bihi fi tasnif at-tarikh baban shi wato Abu Khaisama yana da littafin tarihu Abu Abi Khaisama to yakan nemi taimakon yaron yakan nemi wasu fa'idoji a gun yaron wajen rubuta wannan tarihi sami'a aba Hafs al-Fallas wa tabaqatu wa mata fi ashar as-sab'in ya mutu a cikin 17 wa fiha Amr ibn Usman Abu Abdullah al-Makki az-Zahid Sheikhu as-Sufiyyati sai kuma wani malamin sufiya mai suna Amr ibn Usman Abu Abdullah al-Makki sahib tasanif fi tariq mai rubuce rubuce akan harkar dariqa harkar sufanci sahiba abbas ibn al-khadraz wal junayda ya zauna da waɗannan manyan sufaye warawa an sa'id an yunus ibn abdul a'la wa jama'ati wa fiha a wannan shekara dai Muhammad ibn Dawud ibn Ali al-Zahir dan gidan Dawud al-Zahiri malam Muhammad ibn Dawud ibn Ali al-Zahiri al-Faqih Abu Bakr Abu Bakr Muhammad ibn Dawud wanda ya gaji ilimin baban sa malam yace ahadu azkiya izamani daya daga cikin mafiya shahara wajen haziƙanci a zamanin sa shi sai ya zo na kujerar baban sa yana dan shekara 9 sahibu kitabu zahara littafin shi mashhuri shine az-zaharatu fil adabi wa shi'r tasaddara lishtigali wal fatwa bi bagdada ba'da abihi da mutuwar mahaifinsa shi ya fara karantawa a majalisin baba wato dawudu zahir wa kana yunadiru aba abbas abal abbas ibn surayj babban malamin mazhabin shafi'i a lokacin shine ibn surayj to kullun cikin tattaunawa suke suna jayayya da musu akan bambancin fahimtar su wani lokaci su fada wani lokaci su rabu dutse hannun riga wani lokaci su rabu lafiya lau to da aka ce kuma wannan ya mutu shi ibnu surayj sai da ya zauna musamman a kofar gidan shi ya karbi gaisuwa cewa shi ma an mai mutuwa a zo a mai ta'aziya ce to wannan saboda shi yake habbaza ni wajen tsananta bincike da neman masaloli yanzu babu wanda zai sani wannan abin nan wala hushairu ra'iq mawaki ne sosai shi wannan malami ne kuma mawaki wa huwa mimman qatalahu al-hawa kauna ce ta kashe shi ba san zuciya ba kauna zaka ga ibn al-qayyim ya kawo maganganu akan shi a cikin adda'u waddawa walahu nayyifun wa 40 sana shekara shi 43 ya gamu da wata jarabawa ce wata fitina wanda in ba dan tarihi bane ma ba a fadan wannan irin labarin kauna kuma kaunan namiji akwai wani yaro kyakkyawa da ya jarabci da kaunarsa to har bai da lafiya saboda tsaba kaunar yaron yana mishi waka yana mai kyauta yana kallon fuskar shi yana salati yana tasbih shi ma yaron har suka saba ya zama yana tawwa daga gidansa ya bi su wuni tare ya kawo mai abinci ya kawo mishi kaza ya ce baba ta tace a kawo maka wannan sun saba sabo wanda yake mara kyau to har sai wani ya shiga yana gaishe shi shi ibnu abi dawud din bai da lafiya cewa to kai wannan tunda kana san shi ku yi mu'amala mana mu'amala irin ta neman maza sai ce ba zan yi ba ce ba zan taba cire wandona dan aikata fasikanci ba ka barni da iya wannan jarabawa da na shige ta daga kallon fuskar shi to haka dai ya rayu da wannan bala'i har bala'in ya kashe shi za bi yake nufi da wato qatalahul hawa karka ce wai san zuciya ya halaka shi a tsabar soyayya ce ta wani wanda bai dace ya so shi ba ita ta sashi cikin bala'i ai yana ruwaito wannan hadisi da hadisin bai inganta ba cewa babana ya bani hadisin cewa man ashaqa fakatama wa affa famata fa huwa shahidu wannan hadisi ne wanda bai inganta ba akan wannan hadisin ne ya haye dan bai ne yake cewa da yana da sojoji da sai ya yake wanda ya kawo hadisi so wannan shine abin da ya kashe shi Allah ya gafarta mishi eh zahabi yana magana yana cewa walahu basrun tamun bil hadisi wa bi aqwali sahabati wa kana yajtahidu wa la yuqallidu ahadan malami ne iyaka malami amma ya shiga cikin wannan jarabawa ta rayuwa kuma a lokacin al'adar neman maza ta yi yawa a cikin mutane a wannan zaman da suke rayuwa ƙarshen karni na uku al'ada ce da ta yi yawa musamman tsakanin manya da masu fada aji da mawaka da elite da celebrities da ire-irensu ana yawan zargi cewa wane yana kaza wane yana kaza to shi ma dai an mai wannan zargin amma magana ta gaskiya har bayan mutuwar shi an tambayi yaron cewa ka faɗa mana gaskiya me ya alaƙarka da shi yace iya ka alaƙata da shi shine abin da kuka gani a zahiri ba mu taɓa aikata wani abu da ya sa na saban Allah tsakanin da shi ce mai taɓa kama hannuna da nufin wai yana riƙe ni don jin sha'awa ba sai dai ya kalli fuskata ya ce ya yi tasbihi ko ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqina ko kuma makamanta ga yan kwana biyu bai ganshi ba sai ya kama zazzabi sai yaron ya zo ya shiga wurin ya zo ya shiga wurin shi sai ya warke yana nan ibnu qayyim ya kawo magana a cikin mai sunan shi adda'u waddawa so dai ka san asal tafin da'u waddawa akan wannan mas'alan ne ibnu qayyim ya rubuta ta akan jarabtuwa da aka samu mutane suna yi da neman yan uwansu maza Allah ka tsare mu da wannan bala'i sai yake cewa ku daga ina ga bari mu tsaya daidai nan ko don mu samu mu danyi dayan Na'am, sai mu dallaka kan usul fiqi ala manhaji ahlul hadith na Zakariya al-Pakistani. Bai gushe ba yana mana magana akan qawaid na mu'amalantan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Zamu tashi daga shafi na 83 cikin wata gaba da yake cewa qala Sheikhul Islam kama fi majmu'il fatawa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana fada kama yadda yake cikin majmu'ul fatawa cikin juz'i na 26 daga shafi na 172 yace watarkur ratibu sunnatu, barin abu saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba, sunnatu tarki shi ma sunna ne, kama annal fi'lar ratiba sunnatu, kama yadda aikata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi sunna ne, bi khilafi ma kana tarakahu li adami muqtadin, amma banda barin abinda Annabi ya bari saboda babu dalilin yinsa. Abinda aka gane Annabi ya bar shi ne saboda ba zai yi ba, ba addini bane, to shine barin sa sunna. Amma abinda Annabi ya bari saboda malamai sun fahimci cewa wannan abinda ya bari ya bar shi ne saboda bai da bukata izuwa gare shi, aw fawati shartin, ko kuma wani sharadin shi ya fadi, aw wujudi mani'in, ko ya bashi ne saboda samun wani abu da ya hana ayi, wa hadasa ba'dahu min al-muqtadiyati wa shurut, daga baya kuma sai aka samu muqtadiyat din ko shurut din, wa zawalul mani'i, ko kuma mani'in ya gushe, madaratu shari'atu ala fi'lihi hina izin, to a lokacin shari'a za ta bada dama ayi shi ka jami'il qur'an, kaga annabi ya hada al-qur'ani ba fi mushafin, to bai yi bane saboda babu bukata ko saboda akwai mani'i ko saboda sharadi bai cika ba, to kar wani ya ce maka ai ga ce mishi ya bayin wata bid'a sai ce ai sa bai ma sun yi abinda annabi bai yi ba, to wannan ba magana ce ta ilimi ba, eh su annabi bai hada bane ba dan ba addini bane saboda babu bukata a lokacin da bukata ta zo sai aka hada, wa jama'an nasa ala wa jam'in nasi ala imamin wahidin fi tarawih, haka nan hada mutane karkashin limami guda a wajen sallar tarawih wanda Umar yayi, wa asma'in naqalati lil ilm, da rubuta sunayen masu riwaya da tattafarin tantance masu riwaya, kaga babu zamanin sahabbai, babu zamanin tabi'ai, babu zamanin atba'u tabi'in, sai daga baya ne aka fara yi saboda a lokacin mene babu bukata, babu bukata, da bukata ta kai sai aka yi, kuma idan bukata ta kawo aka yi shi, to kar a ce ai tunda da babu bukata yanzu bukata ta kawo ba a yi shi da sunan an maida shi addini ba, an yi ne saboda bukata, to wannan karka kawo ka ce to ai shi ma bid'a ne, duk mai zaman zaka ji ce sa ta a masallaci, sa da duma, wa'azi da lasifika, duk bid'o'i ne, to da irin wannan magana ce suke, bukatu ne na rayuwa suka kawo, bukatu ne na rayuwa, babu wanda yake ganin cewa masallacin da ke da tiles ya fi mara tiles lada, kuma sallah da masallacin da yake da marbles sun fi dacewa da sunna ko kuma akan wani abu suke na addini na musamman, babu wanda yake wannan tunanin. Yace wa zalika wa ghayr zalika mimma yuhtaju ilayhi fi din, da abban da ake bukata a addini, wa bi haisu la tatimmu alwajibatu aw almustahabbatu shar'iyya illa bi, da abban da zai zama cewa abubuwan da aka wajabta da waɗanda aka mustahabbantar ba za su cika ba sai da shi, wa inna ma tarakahu annabi sallallahu alaihi wasallam li fawati shar'in aw wujudi mani, annabi ya bar shi ne saboda wani sharadi ya fadi ko kuma samun wani abu da ya hana, fa amma ma tarakahu min jinsil ibadati, to amma duk abin da yake jinsin bauta ne, wani abu ne da ake dan neman qurba shine jinsin bauta, azumi ne ko sallah ko salati ko wani abu jinsin bauta, mu kiyaye wancan jinsin bukatun rayuwa da suke da alaka da inganta addini su ne waɗannan abubuwa, da jinsin bauta wanda sai mu ce to misali bari mu ƙara wata sallah tsakanin asubahi da azhar, muna ganin lokacin yayi tsayi 11 a zo ayi wata sallah ko a zo ayi jami'in sallar duha, kaga yanzu mun ƙara wani abu a cikin jinsin ibada, ina fata muna ganewa, ko mu ce bari mu dinga taruwa duk juma'a mu sauke alqur'ani, tunda an ce bayan la'asar akwai wata gaba ko wani lokaci mai falala, to maimakon haka mu bar shi za mu taru duk juma'a sai mu zikiri ko mu salati, kaga mun ƙara mene jinsin ibada, ya bambanta da abin da muka ƙara saboda ɗabi'ar rayuwa da bukata, Allah sa muna ganewa. To yace waɗannan ma'a annahu law kana mashru'an la fa'alahu, abinda inda shari'a ne da annabi yayi, aw azina fihi, da ko kuma yace ayi, wala fa'alahu al-khulafa'u ba'dahu, da halifofi sun yi a bayan sa, wasu sahabbatu da sahabbai, fayajibu al-qat'u bi anna fi'lahu bid'atun wa dalala. Irin wannan ayyukan sune za a faɗi magana yanki a ce bid'a ne kuma ɓata ne. Qala ibn al-qayyim fi ilamil muwaqqi'ina fa inna tarkahu sunnatan kama anna fi'lahu sunnatun. Yace fa inna tarkahu, barin abu annabi zai yi sunnatun, sunna ne, kama anna fi'lahu sunnatun, hakanan aikin shi kamar da aikin shi yake sunna ne. Fa idza tahabbabna fi'la ma tarakahu, in muka ce ga wani abu da annabi ya bari muna ganin mustahabi ne a yi, kana nadhira istihbabina tarka ma fa'alahu, wala farq. Dai yake da mu ce wani abu da annabi yayi muna ganin mustahabi ne a daina, yace ba bambanci. Dole ya dauko wani abu da annabi bai bayyana ce a yi da sunan ibada, yana ganin ya dace a yi. To ɗaya yake da wanda zai ce a bar abin da annabi yana ganin ibada ce. Fa in kila min aina lakum annahu lam yaf'alhu wa adamun naqli la yastalzimu al-adam, wani ma zai ce to ai annabi bai yi ba hujja bane, kai yayi ba a cirato ba, kawai ba ku dai ba ku samu labari bane. Yace to fa hadha su'alun ba'idun jiddan an ma'rifati hadihi wa sunnatihi wa ma kana alayhi. Yace wannan tambaya ce mani sanciya daga sadda ake sanin sunnarsa da shari'arsa. Walau sa hadha su'alu wa qubila lastuhibba lana mustahabbul adhani litarawihi wa qala min aina lakum annahu lam yunqal. Da ba karɓi wannan ka'ida, to sai wani ya ce to ina ganin mustahabbi ne a dinga yin kiran sallah an za a yi tarawih. Da an ce mishi me yasa, sai ya ce to a ina ne aka ce ka ayi, bayan da aka ce ka ayi. Wastuhibba lana mustahabbun a akhiral ghusli li kulli salati, wani ne musabun akhar, wani kuma sai ya ce to ina ganin duk sallah wanka ya kamata a dinga yi ba alula ba. Wa qala yace min aina lakum annahu lam yunqal, ba ku da inda aka ce ka ai. Waftataha babal bid'a, da nan za a bude kofar bid'oyi. Wa qala kullu man da'a ila bid'a min aina lakum anna hadha lam yunqal, kowa sai ya ce a ina ne aka ce kar ai. Alqaidatu thaniya ashar, qaida ta 12 la ta'arud baina af'al nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa cin karo da juna, babu wani aiki na da yake cin karo da juna, ko ne yana zaman kanshi ne. Karka dauko ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gwara su. Af'al nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtalifa fi shay'il wahidi la tu'tabaru mu'arada, ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan abu daya ba a kallon su wanda sun bambanta, ba a kallon su a matsayin sun saba wa juna. Wannan ko da an ce sun saba sai dai a ce ikhtilafu tanawwu ne. Wa inna ma dallatun ala mashru'ati kilal amrayn, sana nuna duka biyun ya halatta. Wata rana ya alula ya wanke uku uku, wata rana ya wanke ɗaya, to kaga ce ya saba da junansa. Wata rana yayi wanka yayi shi kadai, wata rana yayi shi da matarsa, to kaga ce ya saba. Ina fata mun gane wannan. Yace qala shaykhul islam ibn taymiya kama fil qawaid an nuraniyya wa amma salawatu fil ahwal al arida ka salati al maktuba fil khawf wal maradi was safari, yace kaman salloli masu bujurowa wanda ba a saba yin su kullum ba, kaman sallolin da aka yi a lokacin da aka samu wasu sababi na kokarin tunkuɗe bala'i, kaman sallar tsoro da sallar mara lafiya da sallar matafiyi, wa mislu salati da daf'il bala'i inda asbabi, kaman sallar da ake don tunkuɗe wani bala'i sanda aka ga sabubbansa, ka salawatil ayati fil kusufi, kaman sallar da ake yi ta ababen da Allah yake kawo su don tsawatar da mutane, kamar kifsuwar rana aw salati listijlabin na'ama, ko salloli na neman ni'ima Allah ka salati listisqa, kamar sallar roƙon ruwa, wa mislu salati ala janaza da sallar jana'iza, fa fuqa awul hadisi ka ahmad wa ghairihi muttabi'una li ammati ma ammati thabiti an nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabi fi hadha albab. Malaman fiqhu irin su Ahmad dan Hanbali, malaman fiqhun hadisi da wasunsu suna bin abin da ya tabbata ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a wannan babi. Wa yujawizuna fi satil khawfi jami'al anwa'il mahfuza an nabi sallallahu alaihi wasallam, alal misali a sallar tsoro suna cewa ya halasta a yi duk wanda ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin an samu tabbacin nau'o'i mabambanta, mai raka'a biyu, mai daya, sai ya jira su karasa su tashi, wasu su zo su yi daya da shi, shi yayi biyu, wasu sun yi biyu a biyansa, mai yin biyu, mai yin kaza, duk ga sanan akwai riwayoyin. To aka suka ce duk wanda aka yayi kuma ba karo da juna bane. Wai jawizuna jami'al anwa'i thabita annabi sallallahu alaihi wasallama fi salatil kusufi, haka nan game da sallar kusufi, duk da yake abin da ya tabbata shine guda daya ce, abin da aka ruwaito na bambanci ittirabi. wa kadhalika al-istisqa hakanan sallolin roƙon ruwa yujawizun al-khuruj ila as-sahara ya halasta a fita bayan gari al-istisqa aje ay addu'a wa du'a ko kuma ay addu'a a gida a cikin huduba ko makamantan su kama sabata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yujawizun al-khuruj wa du'a bila salatin kuma ya halasta a fitan an je bayan garin kawai addu'a za a yi ba sai an yi sallah ba kama fa'ala umaru bi mahdarin min as-sahaba kama yadda umar yayi a gaban sahabbai wa yajuzu lis-istisqa bi du'a tab'an li salawatir ratiba kuma suna halasta a yi a bayan salloli kama yadda ake yi ka khutbatul jumu'a kama yadda ake a cikin khutba kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah yayi wa qala ash-shawkani fi ishad al-fuhul wal haqqu annahu la yatasawwaru ta'arudu al-af'al ce a kashin gaskiya babu yadda za a suranta cewa ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sabawa juna fa innahu la siyaga laha yumkinu an-nazar fiha babu wani tsari da za a bi a ce wai a maida su masu karo da juna walukuma alaiha ko a ce ai musu hukunci da ɗaya ta sabawa ɗaya bal hiya mujarradu akwanin wasu yanayi ne kawai mughayara masu sabani da junan su masu bambanci da junan su waqi'iyatan wanda suka fara aikace fi ahwalin mukhtalifa a yanayi mabambantan mabambanta wa hadha idza lam taqa bayanatun lil aqwali amma a samu zantuttuka kenan na baka da suka bayyana me yasa aka yi haka ba wa amma idza waqa'at bayanatun lil aqwali faqad ta'aradu fi as-sura amma idan aka samu zance a magana ya bayyana to ana iya samu a fili kamar sun yi sabanin walakin ta'aradu fi al-haqiqati raji'un ila al-mubayyinat min al-aqwali la ila bayaniha min al-af'al amma sabanin zai koma zuwa ga magana ne ita magana ana iya samun sabani kuma zamu ji yadda ake hukunci tsakanin sabanin magana kamar yadda muka ji wasu a baya insha Allah to bari mu saurara dan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi